Rundunar 'yan sandan Najeriya ta girki jami'anta a muhimman sassa kamar mahaɗar tituna da rigakafin gudanar da zanga-zangar juyin juya hali daga wasu ƙungiyoyin da'awar tsaro da demokuraɗiyya. Dama babban sufetin 'yan sandan Muhammadu Adamu ya ce wannan zanga-zangar ta juyin juya hali tamkar neman kifar da gwamnati ne. Ba mamaki matakan ne suka sanya samun cinkoson motoci a wasu titunan gefen Abuja da a baya ba fe samun hakan ba da rana tsaka. Akalla dai wata kungiyar tattaunawar musulmi da kirista da jagorancin Pastor Samuel A.S. Dole ta gudanar da taro da nuna rashin amincewa da zanga-zangar. Taron a masaukin baki na majami'ar Katolika da ke anguwar Zone 6 a Abuja ya buƙaci masu zanga-zangar su janye matsayinsu da bin matakan tattaunawa don warware abin da ke damun su.
In ka san farko matsarkaci baka san ƙarshen shi ba. Farko da su gan shi kamar abin da wasa ne, amma wa'insu su shiga ciki su mai da shi wani abin masifa. Masifan da kana ganin shi nan kake ai masifa. In ya fara kaɗan kamar wuta ne sai ya cinye gari gaba ɗaya. To mu muna ban murya cewa a dakatar da wani abu. Musamman ma kamar mu daga arewa akwai dawowi da yawa da suke kasan arewa wanda in an baɗe abubuwan suka faru mu ne za mu fi shan wahala a kai. In mun ba na ƙungiya gaba ɗaya na interfere mun ce mu ba ma son wannan abin ba. AI dialogue shi ne the best method na zaman lafiya a duniya a yi sulhu da gwamnati. Gwamnati na ita ba ta yi ƙoƙari ta ƙara ƙwazo don a samu zaman lafiya domin gaskiya akwai damuwa. Irin sace-sacen mutanen ake yi a kasan nan abin ya zama abin tsoro.
Tijjani Abdulmumini da ke jagorantar ɓangaren matasa a ƙungiyar ya ce duk da akwai matsalar ƙuncin rayuwa a Najeriya amma in aka yi la'akari da yadda fituna kan durƙusar da ƙasa barin fituna fitin ya fi a'ala.
A Middle East in ka duba ya kawo rashin zaman lafiya har yau mutanen nan har yanzu ba su zaman lafiya saboda irin wannan zanga-zangar da suka tada shi. Kasan Najeriya kuwa ya rika Najeriya ya wuce kai magana. Ya rika nan da China da ya rika fiye da sama da 250 kuma bayan haka nan addinai kuma iri-iri. To idan ka zo ka fara yanzu ka dawo ka fara da ranar gama. Haka ne idan aka ce da haka nan kuwa ikan ne gaskiya za ka wurin zaman lafiya kuma zai kawo kashe-kashe na matuƙa shi yasa muka ce to mu dai kan bara mu iya ba mu gan irin wannan abin zai kawo rabin kan ƙasar Najeriya kuma wanda suke kuma ba abin da muke so ba kenan ba.
An samu labarin a Lagos an so gudanar da zanga-zangar inda 'yan sanda suka jefa yaƙi mai saƙwalla da kuma kama wasu mutane. Madugun zanga-zangar juyin juya halin Omoyele Sowore mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters na hannun 'yan sandan farin kaya BSS. Magoya bayan Sowore sun garzaya hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke nan Abuja inda suka nemi a sake shi da nuna suna da 'yancin bayyana ra'ayinsu. Haka nan sun yi zargin an so murƙushe su da dai sun yi yunƙurin isa dandalin bayyana ra'ayi na Unity inda 'yan sanda suka taru a bigiren don daƙile masu son zanga-zangar ta ƙin jinin gwamnati duk da dai ana tafka ruwan sama a lokacin. Nasiru Adamali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Thank you.